أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yamuna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu da muka saba na sati-sati khawatirul qur'aniyya wanda yau muna 28 ga watan Rabi'ul Tsani hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda ya daidai da 25 ga watan 12/2019 karatunmu yana cikin suratul baqara mun tsaya satin da ya wuce aya ta 102 101 yau insha Allah zamu tashi aya ta 102 nawa 102 hey now 102 wa zikrullah fi ayyamin ma
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
nawa
بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات كنا آيون دمو كرنتانا ساتن ديوشي سنة مغاناني أكان أيكين حيش كنا لوكو چند ميين niyya na aikin haji yayi niyya a lokacin da za a je 9 ga watan Zulhijja ayi hawan Arfa mana inda niyyar za ta kama tun 8 ga wata a je Mina a kwana a je Arfa a dawo Muzdalifa to bayan wannan ayyukan gaba daya kusan an gama su an zo an yi jifa an yi aski an yanka sai Allah subhanahu wataala ke ce mana wazkurullahi fi ayyamin ma'dudat ku kiraye Allah madaukakin sarki ku ambace shi a cikin wasu rane ko waɗanda suke kididdigaggu wanda an lissahe su faman ta'ajjala fi yawmayn wanda ya gaggauta a cikin kwana biyu fala isma alaihi baya da laihi waman ta'akhara wanda kuma ya jinkirta kenan cikin kwana na uku fala isma alaihi wannan shi ma Allah subhanahu wataala sai ya ce babu laihi a gare shi limanittaqa amma kenan ga wanda ya ji tsoron Allah wattaqullaha Allah kuma yake cewa ku ji tsoron Allah ya ku bayu wa alamu kusancewa annakum ilayhi tuhsharun zuwa ga Allah madaukakin sarki za a tara ku a kowace rana wadda ake kira ranar kiyama Allah subhanahu wataala zai gama na farko da na ƙarshe domin hisabi Abdullah ibn Abbas yake cewa da Allah madaukakin sarki yake cewa ayyamin ma'dudat yace ai ayyamut tashriq sune ayyamut tashriq ma'ana 11 ga wata 12 ga wata 13 ga wata na Zulhijja mu ce kwanakan da suke bayan Idi to wannan kwanakai ne wanda ya kamata a ce ayi ta zikiri ambatan Allah kawai za a yi ta yi kuma yawaitawa za a yi sai ya ce wal ayyamul ma'lumat akwai kuma da Allah subhanahu wataala ya ce ayyamul ma'lumat su kuma abin da ke da su sune ayyamul ashr sune kwanakai waɗanda suke guda goma wal fajri wal layalin ashr Imam Ikrima yake cewa wazkurullahi fi ayyamin ma'dudat abinda ake ne da shi kabarori da za a yi za a riga Allahu akbar Allahu akbar waɗanda ake yi a cikin 10 ga wata 11 12 13 bayan kowace sallah idan an gama sallah da liman da mamu da sauransu kowa sai ya takabbara ko mutum yana gida ko yana wajen kasuwa ko yana wajen aiki idan ya tuna sai ya takabbara to cikin waɗannan kwanaki ku kenan wannan ruwaya ce ta Imam Ahmad daga Uqba ibn Amir annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yawm arfa wa yawm nahar wa yawm wa ayyam at-tashriq iduna ahli al-islam sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar arfa da ranar sallah da ake yanka da kuma wannan ranaku na 11 12 13 sallallahu alaihi wasallam yace wannan idin mu ne mu abuta musulunci wa hiya ayyamu aklin wa shurb kuma ranaku ne wadanda suke na ci da sha dan haka kenan ba a azumi a ciki sallallahu alaihi wasallam ya hana hadisi na Aisha take cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sumi ayyam at-tashriq sallallahu alaihi wasallam ya hana ay azumi ranar idi da goben idi da kuma gobenta sai yake cewa hiya ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ai kwanakai ne na ci da sha da kuma ambaton Allah madaukakin sarki Abdullah ibn Abbas yake cewa ayyamul ma'dudat ayyamut tashriq arba'at ayyam Abdullah ibn Abbas yace kwana hudu ne kenan aka gama da kwanan idi sai a dauki 11 a dauki 12 13 kenan sun zama kwana hudu to haka yake daga Ali ibn Abi Talib shi kuma yace kwana uku ne kenan aka dauki ranar idi da ranar biyu bayan idi kenan 11 12 to shine yace izbah fi ayyi hinna shi'ita a wannan ranakun da ranar idi da ranar take bi mata da wanda take bi mata wadannan duka misali a ce wanda bai je aikin haji ba zai yi layya to zai yi yankawa kwana daya mana ranar idi ranar 10 ga wata zulhijja zai yi yankawa ranar 11 zai yi ranka zai iya yankawa ranar 12 13 mana kenan wannan ayyamu tashriq to sanan sune ayyamu ma'dudat wa man ta'ajjala fi yawmin fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi misali waɗanda suke kwana a Mina al-Hazai za a kwana ranar 11 a kwana ranar 12 to shikenan wanda zai ta'ajili kenan wanda zai gaggauta sai ya bar Mina kafin rana ta fada idan rana ta fada sai ya kwana 13 ga wata to wanda kuma shi ya ga daman bai ce ba zai ta yi kwanan ranar 12 a shi so yake ya ta'ajili ya yi ta'akhiri kenan zai cika ranar 13 to shi wannan kenan idan zai jiwa sai ya dawo gobe sai ya sake jifa jifa da ake yi bayan rana ta gusa daga sama kenan idan zawali sai Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah wa alamu annakum ilayhi tushrun kenan wannan ayar kaman wanda Allah subhanahu wataala ya ce huwa allazi zaraakum fil ardi wa ilayhi tushrun Allah shine yayin mutane akan kasa mala zurriya zurriya ko kuma a ce shine ya kafa ku to saboda haka kuma ku san cewa a gobe kiyama wajen Allah ne madaukakin sarki za a tara ku domin yin hisabi kenan kaga nan Allah madaukakin sarki bayan ya ambaci haji ga irin taro musamman duk wanda ya je haji in ya ga taro na ranar arfa to kaga zai tuna da cewa eh lalle sai Allah ya ce to duk irin jama'ar da kowa gani da irin mutane yanzu gashi an zo karshe ranar 12 ko 13 kowa ya tafi gida to kai alhaji ka san da cewa yadda Allah ya tara yanda kaga taron nan na arfa taro na mamaki to kasancewa akwai wata rana Allah subhanahu wataala zai tara mutanen duniya gaba daya kenan taron da ya huce wannan kuma taro ne wanda za a yi shi dan hisabi kenan malaki ta shi yasa Allah madaukin sarki a ƙarshe sai ya ce wa lamu annakum ilayhi tuhsharun za a tara ku yanda kaga taron nan to hiye da shi limkin shi kai ba ma musaltawa Allah zai tara bayu dan hisabi kowa za a saka mishi aikin shi in sharran fa sharran wa in khairan fa khaira in alheri ne sai mutu ya ga alheri idan sharri ne kuma mutun zai ga sharri Allah ya kare da waminan nas
waminan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya
na'am
wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala al-khisam وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
نعم. الله سبحانه وتعالى كتش ومن الناس دقت كم متاني من يعجبك قوله في الحياة الدنيا أذكر أيوة الدنيا أكون دا مجانا جزات بريجك العجاب كجنش متنم زلاقة وجم مجانا إيه بياني دا إيه زنче إذا كسر عليه باب أبن دزي حنا كيرلش koda ku ƙarya ce zai hodi idan ya zayyana ta ya kawata ta saboda Allah ba shi halshe baki na magana wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi kuma har ya rika mana sa Allah cewa Allah ya shaida kinan baya maka magana in misali ma ya ga baka ida yarda ba to sai ya rantsa da Allah ya kawo rantsuwa ya tokare ita wannan magana tashi dan kare da shi ko kuma wata ruwaya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi ko yashhadu Allah kenan shi Allah ya san abin da yake zuciyar shi zance ne yake amma ba gaskiya bace sai dai yana da dai magana wa huwa aladul hisab kuma lalle shine mai kai matuka karshe shine mana alad al hisam shine jayayya da gardama wa iza tawalla in ko ya juya sa'afil ardi sai ka same shi mana duk inda zai nuhata a cikin ƙasa ba dan komai ba li yufsida fiha dan yayi banna ne wa yuhlika alharsa ya halaka abin da ya shahi abubuwa na noma wan nasla haka kuma abin da ya shahi abubuwa na iyali mana kamar karuwar dan adam wallahu la yuhibbul fasad kuma Allah subhanahu wataala ai baya son banna wa iza qila lahu idha ance mishi ittaqilla kai wani kaji tsoran Allah mana akhazatu al-izzatu bil ismi sai jiji da kai sai sanya shi yaga cewa dan mi za a ce mishi tsoran Allah ai shi ya wuce na a matsayin shi ya za a ce ya ji tsoran Allah bil ismi da laihi mana kenan wata wani laifi ne yake dora ma kanshi fa hasbuhu jahannam Allah subhanahu wataala sai ce ya ishe shi kadai wuta jahannama wanda Allah zai wurga shi a ciki wala bi'sal mihad kuma mana tur da shunhudar da za a mishi a gobe kiyama wa minan nasi Allah ya ci gaba da cewa daga cikin mutane kuma man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah akwai wanda shi zai sayar da kanshi ko kuma zai bada kanshi dan neman yarda ubangiji dan neman yarda addinin Allah wallahu ra'ufun bil ibad kuma Allah subhanahu wataala mai tausayi ne mai tausayawa bayan shi ne Imam Sudi yake cewa wannan aya ta sabko ne a cikin wani daga cikin bayan Allah wani da ake ce mishi Akhnas ibn Sharif al-Saqafi shine yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa shi ya musulunta ai mun yi imani amma kuma abin da yake zuciyar shi ba haka bane mana kenan imani bai kai zuciyar shi ba a baki ne Abdullahi dan Abbas yake cewa a ita wannan ayar ta sabko ne a cikin munafukai su ne waɗanda suke magana a bakin su amma kuma zukatan su ba haka bane to mala yace wa qila bal zalika amun fil munafiqina kullihim wa fil mu'minina kullihim mala yace bari dai wannan ayar tana magana ne akan munafukan da ma wanda ba munafika har wanda suke masu imani wannan aya ta shahe su kin abinda malamai suke cewa al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab kenan ko da ayat ta sarko akan Akhnas ibn Sharif al-Saqafi to ayat tana aiki ne akan duk wani daidaikun al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallama duk wani wanda yazo da dadin baki ya hudu wata magana wanda a zuciyar shi ba haka bane to wannan ayar za ta yi aiki akan shi shine malai yake cewa amun fil munafiqina kullihim wa fil mu'minina kullihim wannan ko magana ta Imam Qatada da Mujahid da Rabi' ibn Anas da wani daidaiku diyawa daga cikin salaf haka suke magana malam kuma yace wa huwa sahihu wannan ita ce magana war take ingantacciya Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi malakin Allah sai idan yayi magana kuma sai ya sheda ya ce rantsi da Allah abin da yake zuciyar shi haka ne abin da ya hodi a baki alhali kuma ba haka bane to shine ai Allah subhanahu wataala sai yake cewa suratul munafiqun idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah munafikai sai su zo su ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun shedawa lalle kai annabi ne Allah ya koka wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun sai Allah yake cewa lalle Allah ya san da cewa kai manzon shi ne kenan ba sai sun hodi ba amma kuma Allah ya sani da cewa ƙarya suke magana da suke hodi ba gaskiya bane kenan kaga wannan shine ma'ana wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi yana hodin magana ne a baki amma abin da yake zuciyar shi ba haka bane wa huwa aladul khisam al'alad ma'ana mutumin da yake kai matuƙa wajen gardama kuma gardama ba ta kirki ba karkatacce gardama ma'ana kenan abin da ba daidai bane yake so ya dora shi akan cewa daidai ne shine ma'ana al'awaj wa tunzira bihi qauman ludda kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke bayani cewa ayi wa'azi shi wannan alqur'anin ga mutane wanda suke masu yawan karkata kuma suke bayani akan ƙarya wanda ba na gaskiya ba sai mala yake cewa wa hakazal munafiqu fi hali khusumatihi yakzibu wa yazwarra anil haqqi wa la yastaqimu ma'ahu idan mutum munafiki ne to so dewa zaka same shi da yana magana ce ta marasa gaskiya kuma zai iya yin ƙarya a cikin maganar da yake yi kuma ba magana bace wanda za ta hawo hanya ta kan gaskiya mala ce bal yaftari wa yufajjir aw yufjir sai ka same shi zai iya kirkira ƙarya ya ce Allah ya ce koda ko ba aya bace ko kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma bai ya san cewa tabbas ba annabi hodi ba sallallahu alaihi wasallam kuma ma zai iya fajirci ma'ana magana ta marasa kyau kamar yadda ya tabbata daga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa alamun munafiki guda uku ne yana daga cikin alamomin munafikai idza haddasa kazaba ya idan yayi magana sai ka same shi ta magana ce ta marasa gaskiya wa idza ahada ghadara in yi alkawali kuma sai ya saba wa idza khasama fajara in ko ana cikin jayayya ne sai ka same shi sai ya yi fajirci ko da an bashi hakuri an kukkure shi an ga cewa ba gaskiya yake ba to amma ba zai yarda ba dole sai ya tada rikici da hukuman da za a gane cewa ko kuma ya wawaitar da hankalin wasu kai ka ce kamar shi ne akan gaskiya to wannan daga cikin alama ta munafukai Allah kare mu sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna abghada ar-rijal ila Allah ala dun khas du irin mutanen da suka yi ma'ana Allah ya hushi da su in ji hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha yana daga cikin mutanen da Allah yake musu hushi mutumin da zai rika yin gardama da jayayya akan maganar da ba haka ba kuma ya san ba haka bane to ranna sana daga cikin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala yake hushi da su sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa iza tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan-nasl wallahu la yuhibbul fasad ai bi ma'ana in ma ya tahi duk inda aka same shi to zaka same shi magana shi karkatacciya ce baya magana wadda take ma'ana mai kyau ko da aiki zai yi mala yace sayyul fa'al fi'al hatta ayyukan da zai aika ne na marasa kyau na mutane ma'ana marasa hali wanda yake mai kyau mala ce fazalika qawluhu wa hadha fi'luhu kalamuhu kazib wa i'tiqaduhu fasid wa af'aluhu qabiha zaka same shi abinda ke i'tiqadi da shi lalataccen abu ne aikin da zai aikata aiki ne mara kyau in magana zai yi to magana ce wadda take babu gaskiya a ciki to kaga duk wanda wannan shine halin shi mummunan hali ne shine Allah subhanahu wataala yake cewa to koda ka same shi in ma ina ne yake kai kawo to zaka samu irin wannan sufofi a gare shi Allah subhanahu wataala sai yake cewa thumma adbara yas'a fa hashara fanada fa qala ana rabbukum al'ala fir'aun lokacin da aka kurkure shi aka yi duk abin da za a yi aka zo aka takaddama tsakanin shi da annabi Musa alayhi salam a ƙarshe dai da ya ga dai komi nashi ya ƙare babu wani hujjoji to kawai ya juya ya tahi sai ya ce ai ni ne ubangijinku mafi girma fa akhazahu Allahu nakara al-akhirati wal ula inna fi zalika al-ibrata liman yakhsha sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila zikrillah nan duka malai na so fassara mana ne wa iza sa'a fil ardi mana abin da ake da sa'ada ran kasada kina duk inda ya nuhata duk inda ka same shi to ba ka iya samun shi da aiki wanda yake mai kyau malaji fa hadal munafiqu laysa lahu himma illa al-fasad fil ardi yana daga cikin hali na munafikai ko kuma munafiki ba zaka same shi ba yayin wani abin da zai kawo maslaha ga al'umma ko kuma wani abin da zai gyara addini ko wani abin da zai gyara jama'a shi a kowane lokaci zaka same shi bannaci yake yadawa wa ihlakul hars ko kuma ka same shi duk wani abu wanda za a yi na noma wanda ya zamanto shine abincin mutane to sai ka same shi kuma zai bata wannan abun ko kuma ka same shi wan nasli huwa natajul hayawanat malaci ko kuma ka same shi a irin abubuwan da dabbobi suke aihuwa mana yanda za a yi kiyo a samu habbaka tattalin arziki to zaka same shi shi baya son wannan to wannan yana daga cikin hali wanda yake munafiki ne والله لا يحب الفساد اي لا يحب من هذه صفته الله بايا سان دم متمن da ya zamanto wannan ita ce siffar shi wala man yasdur minhu zalika ko kuma mutumin da za su samu wadannan shine siffofin shi a same shi baya san ayi noma wanda mutane za su ci abinci ko kuma baya so ayi kiwo domin a samu arziki sai Allah yake cewa wa iza qila lahu taqillaha akhadathu al-izzatu bil ism daga ce mushi wani kali tsoron Allah mana to shikenan sai jiji da kai ya kama shi ya ga ya nuna cewa shi ba karamin mutum bane ya wuce a ce mishi kaji tsoron Allah to wannan aya ta daidai kamar cece ne da ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi allazina kafaru almunkar yakaduna yasuna bil ladzina yatununa alaihim ayatina qul afa'unabiukum bi sharrin min zalikum annaru wa'adaha Allah النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير الله سبحانه وتعالى kaman cece ne wannan ayar cewa shi ba a mushi wazi ba to Allah ya ce akwai daga cikin mutane waɗanda idan an karanta musu ayoyin Allah bayyanannu aya ta zo zahiri to sai ka same su cewa daga huskokin su da wargo za daga gane cewa ba sa son a faɗi gaskiya ba sa son a bayyana addini wanda yake mai kyau ba su a bayyana sunna ta Muhammad sallallahu alaihi wasallama to irin waɗannan Allah madaukakin sarki zai musu azaba fa hasubuhu jahannam wala bi'sal mihad lalle ne Allah subhanahu wataala jahannama zai kai duk wanda wannan shine halin shi Allah ya kare mu sai Allah yake cewa kuma wa minan nasi man yashri nafsuhu tira'a murratillah kenan zu bayan Allah ya mana magana akan mutane marasa imani waɗanda suke munafukai masu bayyana zahiri amma a batini babu imani to kuma sai Allah yake so ya ba mu kishiyarsu sune mutane masu imani waɗanda imaninsu na gaske ne waɗanda suke bada rayuwarsu dan Allah shine wa minan nasi man yashri nafsuhu tira'a murratillah sai Abdullah ibn Abbas yake cewa da Anas da Sa'id ibn Musayyib da wasu jama'a daga cikin magabata na gari suke cewa wannan ayar ta sabko ne a cikin sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama Suhaib ibn Sinan ar-Rumi lokacin da ya musulunta a Makka ya so ya hijira zuwa Madina gari na manzo sallallahu alaihi wasallama sai ɗan Makka suka tsatsara shi suka ce ai dole sai ka bar dukiyarka wannan dukiya da ka tattara sai ka bar ta anan to shikenan su kuma ya tattara dukiya gaba daya yace idan na ba ku dukiya za ku bar ni da hijira suka ce eh sai tattara ya basu to shine sai wannan aya ta sabko wa minan nasi man yashri nafsuhu tira'a murratillah sai annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yaji ya lokacin da wannan aya ta sabko sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa rabihal bai'u suhaib rabiha bai'u suhaib sallallahu alaihi wasallama sai da mai taso biyu yace ai suhaib ma'ana ya ci riba kasuwanci shi da Allah ma'ana wannan hijira da yayi dukiyar da ya bar musu kenan shine wa minan nasi man yashri nafsuhu ibtigha'a murratillah to Allah subhanahu wataala ya karbi wannan kasuwanci nashi sai malai yake cewa ammal aksaruna fa hamalu zalika ala annaha nazalat fi kulli mujahidin fi sabilillah sai wasu da yawa daga cikin malamai suka ce ita wannan ayar ta sabko ne akan duk wani wanda zai jihadi dan daukar kalmar Allah to wannan ayar da shi take bayani jihadi na dukiya kenan mutun ciyarwa ne zai akan addinin Allah ya ci gaba jihadi wanda yake na nafs kenan mutun karan kanshi ne zai bada lokacin da ake gogormaya malayaki da wanda suke makiya Allah ko kuma da jihadi wanda yake na lisan mana kira zuwa ga addinin Allah waɗannan dukkan su duk wanda aka samu ɗaya daga cikin wannan guda uku to yana daga cikin waminan nasi man yashari nafsuhu tiga amratillah to sai Allah subhanahu wataala ke cewa innal ladhi inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an Allah subhanahu wataala kamar ya sayi mana rayuka na mu'minai waɗanda suke yaƙi fi sabilillah da rayukansu da kuma dukiyoyinsu to waɗannan dukkansu jihadi ne to duk wanda ya bar ɗaya daga cikin wannan ya shiga ƙalƙashin ayar fada Allah subhanahu wataala wa minan nasi man yashari nafsuhu ibtigaa mardatillah sai Allah subhanahu wataala yake cewa wai ai wannan alƙawali ne cikin at-taura a cikin injili a cikin alqur'an Allah zai saka musu kenan da gidan aljanna ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم to kuma babu wanda yake Allah cika alƙawari kenan saboda haka kowa duk wanda ya zamanto yana jihadi da kayan kanshi ko da dukiyar shi ko kuma da duk abin da Allah ya bashi dan ci gaban addinin Allah to ya tabbata da cewa Allah zai cika masa alƙawarin shi kuma kasuwa ce wanda tsakanin shi da Ubangiji ya san cewa alwana riba ta samu kai sai Allah ya ce zalika huwal fawzul azim ai wannan shine rabo wanda yake mai girma kenan nan Allah subhanahu wataala yana zaburar da mu akan cewa lalle diyan da mai imani ya kasance mai dukiya ne mai ilimi ne a gangan jikinka ne zaka bada akan addinin Allah ya ci gaba to ya kamata mutun ya saryan da wannan mutun ya ciyar dukiyar shi wanda yake da wahala mutum ya bada kanshi wanda yake da babban wahala mutum ya bada lokacin shi ko wata shawara wanda za ta sa addinin Allah ya ci gaba ko wani goyon baya to wannan duka suna daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya zai baka riba kai tsaye ba tare da tantama ba Allah zai ba mutum gajiyar gidan aljanna Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin su
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد بما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم
نعم الله سبحانه وتعالى كتو يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة منا يقوى أن دقوك يماس إيماني وشقاء الدين قبائع السلم mana jami'an wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku rika bin hanyoyi wanda shaytan yake zayyana ma marasa imani innahu lakum lalle shi shaytan a gare ku aduun maqiyi ne mubin kuma da yake bayyananne ba ma sai an ce ba ai da kaga shaytan ko kuma da kaga irin abubuwan da shaytan yake sa bayan Allah ka san cewa maqiyi ne ga bayan Allah fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al-bayyinat sai Allah subhanahu wataala yake cewa idan misali a ce wata lallabiya ta ja mutum yana kan hanyar daidai sai shaydan ya rinjaye shi ya aikata wani aiki wanda yake mara kyau kuma alhali ma ja'atkumul bayyinat gaskiya a zahiri ta zo muku bayyananniya gata nan to fa'alamu ku san cewa annallaha lalle Allah madaukakin sarki azizun Allah mabuwayi ne malaki ne yana iya yin komi Allah zai kama bawa idan ya zamanto shaydan shine abun bin shi hakimun kuma Allah subhanahu wataala mai hikima ne Abdullah ibn Abbas yake cewa da Mujahid da Imam Tawus udkhulu fi silmi abinda ake da shi fil islam kenan shine as-silma nan mana kenan mutun ya shiga musulunci musulunci kuma shine istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'a wal khulus min ash-shirk mutum ya zamanto ya meka wuya kamar yadda ka san idan ka meka wuyanka ko a yanka ko a barka haka nan to haka wannan shine musulunci kenan sai yanda aka yi da kai babu zancen ra'ayi a ciki duk lokacin da kace ka musulunta addinin musulunci zakai sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam zakai to ka tabbatar da cewa daga nan ra'ayi ya fasa aiki babu zance ina gani ko muna gani ko haka muke yi ko haka muka gada yanda Allah ya ce haka zaka yi yanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna hanya ta gaskiya to haka ya dace ka bita to wannan shine as-silm sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kafa Abdullah ibn Abbas da Mujahid da Qatada suke cewa jami'an mana gaba daya shine kafa kada ya zamanto ka imani da wannan baka imani da wancan ba lokacin da kaga wani umurni na Allah madaukakin sarki sai kaga ya mai daidai da kai yayi daidai da in garin ku yanda suke da ungoku yayi daidai da yanayin rayuwarka sai ka aikata kuma sai kaga wani hadisi ko kuma wata ayar daban Allah subhanahu wa ta'ala ya hudu wani abu wanda bai daidai da yan abin da garin ku suke yi ba ko kuma bai daidai da ra'ayinka ba yanda kake so to bai kamata ba can ka bi kuma nan ka kibi a'a dole ka bi wancan ka bi wannan kenan da wanda ya maka daidai da wanda bai maka daidai ba in dai ya tabbata hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama to ya zama wajibi akan ka da kuma in ka imani da wannan baka imani da wancan ba to wannan yana daga cikin alamar na wanda suke kafirai ne ko kuma munafukai afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd kenan kaman ka imani da wannan kuma sai ka bar wancan to shine Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaitan malaka ne duk wasu hanyoyi na shaitan kakku bi su i'malu bi ta'at aw i'malu ta'at kenan ku aikata aiki na da'a duk mutumin da zai aiki na da'a to zaka same shi yayi nisa da hanyar shaitan to wanda ku yi bar da'a to zaka same shi yayi kusa da hanyar shaitan kenan idan baka ma Allah da'a ba baka ma annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ba kenan shaitan zaka ma da'a sai ya rika umurtaka kuma ya rika hanaka wajtanibu ma ya'murukum bihi shaitan aw shayatin malai sai yake cewa ku nisanci duk abubuwan da shaidanai suke umurtar ku da ku dan duk abin da ba addini ba zaka samu cewa wahayi ne na shaidan inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun su diyawa shaidan yana umurtar mutane ne da mummuna abu wal fahsha ko kuma al fahsha mutun ya rika faɗin magunguna wanda ba su dace ba ko kuma wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun mutun ya faɗi maganar da mana shi ma bai sani ba cewa Allah ya hodi ko ba Allah ya hodi ba ko kuma mutum kawai zai ce ai addini na Allah kaza ne alhali bai sani ba to wanda duk yana daga cikin irin abin da shaytan yake sa mutane inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir asud al-fadir Allah yake sake mu labari cewa shi shaytani ai yana kiran jama'a shi ce ɗan kungiyar shi ɗan tawagar shi dan su kasance ɗan wutar sa'ira wanda Allah subhanahu wataala daga cikin wuta ce sunayen wuta saboda haka kenan shaitan ba zai kai ka ba zuwa ga hanya mai kyau sai Allah subhanahu wataala yake cewa innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaitan a gare ku maƙiyi ne kuma maƙiyi ma mabayyane kenan ya kamata a ce kowa ya san da shi zahiri ne sai Allah yake cewa fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum bayyinat ay adiltum anil haqqi kenan mutum aka samu wata rana ya kuskure ma gaskiya ma qamat alaykumul hujaj kuma alhali hujja ta tsaya akan ku an zo an ce abin nan sunna ne ko kuma abin nan addini ne kuma ga dalili aya Allah ko kuma hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama amma sai ka kiya to kaga wannan shaydan ne yake jan mutum sai kai shi zuwa gabata sai Allah ce fa'alamu anna Allah azizun lalle ku san cewa Allah madaukakin sarki ai mabuwayi ne fintiqamihi la yafutuhu harib wala yaghlibuhu alghalib babu wani wanda zai tsere mu Allah a ce yau gashi ya aikata abin da ya ga dama a nan duniya kuma gobe kiyama ya tsira a wala yaghlibuhu alghalib kuma babu wani wanda zai rinjaye ubangiji subhanahu wataala a ce wani karhi gare shi ko kuma wani ma'ana na abubuwan shi da ya shahina dukiya ko ilimi ko mulki zai sa ya rinjaye ubangiji subhanahu wataala shine ma'ana al-aziz hakimun Allah subhanahu wataala kuma mai hikima ne fi ahkamihi wa naqdihi wa ibrahimihi idan abinda Allah subhanahu wataala yake hukuntawa a ce kaza addini ne kaza ba addini bane kaza haramu ne kaza halak ne to wannan Allah subhanahu wataala cikin hikimar shi yake yin wannan na'am hal yanzurun
hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi dhulalin الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
نعم. الله سبحانه وتعالى كتوى هل ينظرون ينشم متعني سنة جرم واني أبو أي معنى كنا باسا جرم قومي كنا قومي كياما إلا أن يأتيهم الله سي الله يزومس في زلل من الغمام أتكون وسو إنو ويكا ورند سكينا جزا جزي معنى حدري والملائكة سوما ملائكة زاسسو وقضي الأمر ألوك تشني كما زائي شرع أيانكي قومي wanda yake na aljanna zai je gidan aljanna wanda kuma yake dan wuta ne shi ma zai je wajen shi wa ila allahi turja al umur lalle ne dukkan wannan murka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ake mai da su mala yace ay yawmul qiyama hal yanzuruna illa an yatihum allahu fi zulalin min al ghamam wal malaika ay wannan ana nihi ne a gobe kiyama kana Allah zai hada mutane na harko da na karshe fa yajri kullu amilin bi amalihi fa yajzi kullu amilin bi amalihi sai Allah ya saka ma duk wani mai aiki da aikin da yi wa in khairan fa khairan wa in sharran fa sharra in mutum ya aikata aikin alheri sai ya ga alheri a gobe kiyama in ko ya aikata sharri kuma shi zai gani wa qud al'amru wa ila allahi turja al'umur kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a suratul fajr yake cewa kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ina gobe kiyama ne Allah madaukakin sarki dukkan abubuwa da muke ganin nan duniya za su fasa aiki a kenan gobe kiyama sai ubangiji yazo da mala'iku sahu sahu kenan shine hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu kuma wannan zawwa ce wanda tayi daidai da shi subhanahu wataala ba irin zawwa ba ta kaza ba a musalta Allah da duk wani abubuwan da muka sani mu bayu ko kuma mu kamanta shi da bayu wanda ya sama aqidat ahli sunna wal jamaa ma'ana zawwa wanda tayi daidai da shi madaukakin sarki idan mutum ya hada haka shikenan ya huta amma wani tawili zawwa irin na kaza to wannan yakan kai mutum zuwa gaba ta sai Allah subhanahu wataala yake cewa hal yanzuruna suratul an'am hal yanzuruna illa an yatiyahumul malaikatu aw yatiya rabbuka aw yatiya ba'du ayati rabbik yawma yati ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsun imanuha la yanfa'u nafsan fi kasabat fi imaniya khaira almuhim kina Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda wannan aya ta ce zai zo to haka ita ma wannan aya suratul an'am Allah maraka sarge yake cewa mutane ba su jiran komai sai malaiku su zo Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ma zai zo kuma wasu ayoyi za su zo to sai zaman to kuma waɗanda suke marasa imani ma su ma lokacin da ake musu magana akan kiyama da abubuwan da suke na ayoyin Allah subhanahu wataala sai zaman su yanzu a kawai jira suke ta zo ko kuma jira suke su ga wata aya ta Allah to shine Allah subhanahu wataala sai ya labari cewa a ƙarshen duniya idan wannan alawomi na kiyama manya manya in suka zo to babu wata rai wanda imanin ta zai mata amfani kenan a yanzu ne mutum ya kamata ya yi imani ya aikata aikin wanda yake mai kyau Allah subhanahu wataala sai ya saka mushi da gidan aljanna نعم سل بني إسرائيل
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة
نعم
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب
نعم
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب
Allah subhanahu wataala yake cewa sal bani isra'il mana kenan a tambaye jikoki na annabi yaqub alayhi salam banu isra'il kam atainahum min ayatin bayyinat Allah subhanahu wataala yake cewa nawa ne muka ba su daga ayoyi wanda suke bayyanannu a zahiri wanda ya dace a ce sun yi imani amma suka kasa imani wa man yubaddil ni'matallahi duk wanda ya canza ni'ma ubangiji madaukakin sarki kenan ta imani min ba'di ma ja'atku bayan ta zo mushi ga alqur'ani yazo ga manzo Allah subhanahu wataala ya aiko da shi wannan ni'ima ce fa inna Allaha shadidul iqab to kenan duk wanda ya canza ta da wani abu daban to ya san cewa Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne yana Allah zai kama shi zigina lil ladzina kafaru al hayatud dunya sai Allah ke mu labari cewa su marasa imani kahurai Allah madaukakin sarki kamar ya kawata musu rayuwar duniya wa yaskharuna min allazina amanu sai suke izgili ga wanda suka imani idan sun gansu haka suke musu manganu marasa kyau wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah sai Allah subhanahu wataala yake cewa waɗanda suka ji tsoron Allah a nan duniya to a gobe kiyama suna saman waɗannan kafure wanda suke musu izgili wanda suke ga su suke da duniya su suke da komai wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab lalle Allah subhanahu wataala yana arzuta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba babu wani dalili babu wani lissahi sai Allah subhanahu wataala ya arzuta mutum to shine malam sai yake cewa mai badil ni'mat Allah min ba'di ma ja'atu fa inna Allah shadidul iqab yake cewa ikhbaran an kuffar quraish kafirawa na quraish sune suka canza ni'mar da Allah subhanahu wataala ya ba su a surat ibrahim Allah subhanahu wataala sai yake cewa alam tara ilal ladzina badalu ni'mat Allah كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار منا بغبا متانن da suka canza nima ubangiji subhanahu wataala nima ta ta imani nima ta alqur'ani nima ta aiko da manzo sallallahu alaihi wasallama amma kuma sai suka canza ta da kahurci kuma suka sabkar da mutanen su gida wanda yake na halaka to kaga a gobe kiyama sai Allah ke cewa wuta za su shiga kuma ma'ana tur da wurin da za su kasance yana ashe mutum abin da yayi akan shine imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi addini su kuma waɗanda suke kahurai waɗanda suke ahli kitab sai zamanto bagayen bainahum irin kiyayya ko kuma keta da zalunci sai zamanto suka kasa imani tunda Allah bai aiko annabin daga cikin su ba hasada ce ta hana su malaka ja summa akhbara Allah ta'ala an tazyinihi hayatud dunya lil kafirin Allah subhanahu wa ta'ala sai ba mu labari kuma yanda yake kawata ma wanda suke kafirai radu biha wa tuma'annu ilaiha ga sun yarda rayuwar duniyar sun ga cewa irin aikin da suke aikata ba aiki bane na samun lahira amma kuma sun yarda kuma sun nutsu su duniya kawai suka sa gaba wajamul amwala wa mana'uha sun tara dukiya kuma su kankange ta sun hana ta kawai dai su za su yi aiki da ita za su ji dadi da ita malati allati umiru biha wanda aka yi umurnin cewa su bada ta su bada zakka su yi taimako wannan gaba daya babu ruwan su da wannan mimma yardillahu anhum da ha Allah subhanahu wataala ya yarda da su wasakharu min allazina amanu kuma bayan haka nan sai suke ma masu imani izgili kamar yadda kahurai suka samu duniya sai ka cewa kowane lokaci ana ganin masu imani ko kuma wanda suke musulmai ne su ne a baya ana lissafa mutane da irin abubuwan da suke na cigaban tattalin arziki cigaban gari gine-gine gidaje da bitir da sauransu abubuwa na kayan kawa amma kuma wannan ba shi bane takamaiman abin da ya kamata a yi lissafi duk abin da mutum ya mallaka duk abin da mutum ya samu na gidan shiga ne ko abin hawa ne ko mulki ne ko dukiya to in dai ba da imani to ragaggen mutum ne naqisi ne ma'ana wani jin dadi ne wanda yake takaitacce wanda kuma gobe kiyama sai mutum ya cize yatsa ko da ko dukiyar duniya gaba daya a ce tashi ce in dai bai da imani to kaman bai da komai to kuma mutumin da ya rasa komai in dai yana da imani to wannan kai kake da komai to ya kamata mutum ya godiya ga Allah subhanahu wataala ba dubara bace baiwa ce kyauta ce Allah subhanahu wataala yake yi sai zaba daga cikin bayin shi sai ba su imani sai Allah subhanahu wataala ya ce wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah subhanahu wataala ya arta wanda ya ga dama dan kada kai tsammanin cewa Allah ya baka dukiya wai soyayya ya hisan ka da kowa ko kuma kai idan ka ga wani da dukiya ka ganshi yana abin da ya ga dama sai ka gare ka riga cewa kai Allah ya so wane ba haka bane Allah madaukakin sarki dukiya bada ta yake ba sai an wuli sai ware kuma na a manzo sallallahu alaihi wasallam ya mu labari cewa inna allaha yudu dunya liman yasha wa liman la yurid aw liman la yasha Allah madaukakin sarki yana bada duniya da wanda yake so da wanda baya so sai ga makiyin Allah baya sallah baya azumi bai komi bai rarra manzo sallallahu alaihi wasallam ko qur'ani ba amma sai Allah ya bashi dukiya tarin yawa to wannan ba soyayya bace sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yu'til imana illa liman yurid aw liman yuhib Allah baya bada imani sai da wanda yake so kenan kaga mutun da imani ne wannan shine Allah ya so shi amma wannan abubuwan duniya abubuwa ne wanda suke masu wucewa abubuwa ne wadanda suke mutanen da ba su masa su alisai a yanzu ne ya zamanto ake lissafi mazaje ko mutane akan cewa wani meye mallaka a lokacin ne za a mishi matsayi a cikin mutane a cikin mizani ai wani babba ne lokacin da mutane sun ganshi za su riga gaida shi da wanda ya gaida da wanda bai gaida ba kowa ya daga mishi hannu wai dan ana gaira dukiya babu ruwan mutane me yake yi wata mu'amala yake ta riba ce ko kuma ko sata ko kuma dukiyar jama'a ce ko menene mutane babu ruwan su da wannan to wannan yana daga cikin abubuwan da ake lissafi da su ne yanzu kuma halaye ne marasa kyau ya kamata a ce ana auna mutane da imani annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ma bilal anfiq bilal wala takhsha min zil arshi iqlalan yake ya kai bilal dukiya ba wani abu bace kai ta ciyarwa wanda yake da mai arshi Allah subhanahu wataala kada kai tsammanin wai zai rage arzikin shi yana nan babu wanda wai a ce kyauta ta sa arzikin mutum ya kare bari dai yana daga cikin hali mara kyau mutumin da zai tara dukiya shi bai ci ba shi bai sha ba bai ciyar da iyalin shi ba ko iyayen shi ko yan unguwar su ko wata jama'a da suke tare da shi miskinai kawai shi da tarawa yake hayyara su to babu maras ma'ana mutumin da ya hasara kamar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yake cewa duk naka waye gari sai an samu mala'iku guda biyu suke zauwa duniya wanda suke addu'a cewa Allahumma ati munfiqan khalafan ya Allah din mai ciyarwa ka bashi limkin mana kamar mai mishi ka ciyar da ladari to wannan mala'ika yana maka addu'a sai Allah ya maida maka darinka shi kuma wancan wanda ya rike yace Allahumma ati mumsikan talafan wanda ke rike kuma Allah ka bashi hasara sai ka cewa duke ta zaman to marasa anwani ce shi bai anwana ba bai san ba idan ya mutu wani ne zai anwani da ita to wanda duka yana daga cikin ya hasara ga dan adam hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu bin adam mali mali so da yawa sai ka ga mutum yana cewa kudi na dukiyata ai wannan nawa ne to shine sai yake sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa halaka min malika illa ma akarta fa afrayt yace yanzu a cikin dukiyarka babu abin da kake da sai abin da ka ci ka je kai kashin shi wannan shine naka wa ma labista fa abalaita ko abin da kai dinka wata riga yau da gobe ta sa wannan rigar ta tsuha har ta lalace to wannan ita ce dukiyarka wa ma tasaddaqta fa amdaita ko kuma abin da kai sadaka da shi ya zama to ladan shi yana nan har gobe kiyama wa ma siwa zalika sallallahu alaihi wasallam sai ya ce abin da ba wannan uku ba fa zahibun wa tariku linnas zaka samu wannan mutumin zai tayi kuma zai bar su ga mutane baka ma san baya Allah zai yi da ita subhanahu wataala kenan kaga idan bawa ya zamanto mai dukiya kuma ga imani me ya dace shine ya sanya ta hanyar da ta dace taimaka ma duk wani wanda ya cancanta a taimaka mishi kuma shi ya anhwana musamman wanda suke kusa da shi a musnad imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ad-dunya daru man la dara lahu duniya gida ce ta wanda bai da gida duk in kana neman bako to bai wuce duk wanda yake zama a duniya bako ne dan wucewa zai babu wani wanda zai dawama gida ne na marasa gidashi wa malu malla mala lahu kuma in ka samu mutun da dukiya a duniya to dukiya ce ta wanda bai da dukiya dan yanzu misali a ce mutun maloniya ne nan da minti daya yana iya zaman dukiya ta zaman to ba tashi bace da ya mutu shikenan walaha yajma'u malla aqala lahu sallallahu alaihi wasallama sai yace duk wanda ka samu yana tarawa dan duniya to wannan kamar mutum ne marasa hankali kenan bai da wayo hankalin shi ba cikakke bane saboda abu ne wanda baka da tabbas babu wanda yake da tabbas awa daya mai zawa ta gaba ko gobe balle jibi ko shekara mai zawa sai ban guda babu wanda ya mallake ta amma sai mutum ya riga tara abinda mana jikokin shi ko kuma abinda ma bai san ba adadin shi bai san ba iyakar shi babu wani masallaci wanda ya ma Allah babu wata makaranta wanda ya ma Allah da addini da al'umma musulmi babu wani abu takamamme sai mutun ya zo haka nan ya tayi hakan to kaga wannan daidai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama sai dai mutun bai da hankali bai da wayo ne Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace kanan nas
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
ما شاء الله اي ده لوكاي ان شاء الله zamu daktaran sati mai zuwa zamu dasa abin da muke daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin ladan gaba daya wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah